Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba yau talata 17 ga watan Yulin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka ya ce bai ga wani dalili da zai sa ya amince Rasha ta yi shishigi a zaben Amurka na 2016 ba. Litinin Majalisar Dokokin Ƙasar Masar ta zartar da doka da za ta bai wa 'yan ƙasashen ƙetare izinin zama 'yan ƙasa muddin suka aje kuɗi da ya kai naira miliyan 150. Gwamnatin Trump ta shigar da ƙara gaban ƙungiyar da take sa ido kan harkokin cinikayya ta ƙasa da ƙasa, inda take ƙalubalantar ƙasashen China, ƙungiyar Tarayyar Turai, Canada, Mexico da kuma Turkiya.
To, kanin labaran duniyan kenan. Rundunar sojin Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta musanta rahotannin da ke cewa an kashe mata dakaru da dama a yankin Bama da ke jihar Borno.
Kwamandan Operation Lafiya Dole Major General Rogers Nicholas kenan, wanda ya ce babu wani jami'in soja da suka rasa, sai dai kawai wasu jami'ansu ɗaya daga cikin ƙaramin soja da wani babban soja guda ɗaya da suka ji rauni.
To, ko me ƙwararru a fannin tsaro ke cewa dangane da adadin 'yan sandan Najeriya lura da ruɓanyar al'ummar ƙasar?
'Yan sandan Najeriya sun yi kaɗan.
Za ku ji dalilinsu. Kamar kowace ranar Talata, Ali Mustapha Sokoto zai gabatar da shirinsa na tsaka mai wuya. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya wanda Sahabu Imam Aliyu zai karanto mana yanzu.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump tsaye gefen shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce bai ga wani dalili da zai sa ya amince Rasha ta yi shishigi a zaben Amurka wanda ya kai shi ga zama shugaban ƙasa ba. Duk da cewa manyan hukumomin leƙen asirin Amurka sun hakikance cewa hukumomi a Moscow sun yi haka. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka ba su yi wata-wata ba daga duka jam'iyyun biyu suka mai da martani kan matsayin na shugaba Trump, inda suka ce sun kaɗu da nuna takaicin ganin ya gaza goyon bayan hukumomin leƙen asirin Amurka a taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da shugaban na Rasha. Tilar shugaban na Amurka fa ya gane cewa Rasha ba ƙawar Amurka ba ce, inji kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ɗan Republican ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya bayar. Tilas kuma Amurka ta dukufa wajen ladabtar da Rasha tare da kawo ƙarshen mummunar hare-hare da take wa tafarkin demokuraɗiyyarmu, in ji Ryan. Senator John McCain, wadda jiddin yana suka ga Trump, ya ce taro da manema labarai da aka yi yau a Helsinki, ma'ana jiya kenan, shi ne mataki mafi zub da mutunci da wani shugaban Amurka ya taɓa yi da za a iya tunawa. Ɓarnar da rashin basira da girman kai da nuna ƙauna ga shugabanni ƴan kama karya ba ya misaltuwa. Shugaban kwamitin harkokin waje a Majalisar Dattijan Amurka Bob Corker ya ce kalaman Trump ya sa ana yi wa Amurka kallon kanwar lasa, kuma a cewarsa hakan ya sa wannan lokaci ya kasance mara daɗi ga ƙasarmu. Haka su ma 'yan jam'iyyar Democrat ba su yi wata ƙungiya-ƙungiya ba a nasu martanin. Shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer daga jihar New York ya ce shugaban na Amurka ya goyi bayan matsayar Putin kan dukkan itifaƙin da hukumomin leƙen asirin Amurka suka yi. Ya amince da maganar KGB maimakon bayanan da maza da mata ma'aikatan CIA suka yi. Dan Majalisar Wakilai daga Virginia ɗan Democrat Gary Connolly ya faɗa ta shafin Twitter cewa Trump ya samu sabon aiki, shi ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha. A halin da ake ciki kuma, jiya Litinin jami'an FBI sun kama wata 'yar ƙasar Rasha mai igirarin ita 'yar rajin mallakar bindiga ce a Rasha, mai alaƙa da ƙungiyar kare 'yancin mallakar bindiga ta Amurka NRA a taƙaice, kan zargin maƙarƙashiyar kutse cikin ƙungiyoyin siyasar Amurka a zaman wani yunƙurin hukumomi da ke Moscow na samun biyan buƙatun ƙasar. 'Yar shekaru 29 da haihuwa Maria Butina ta bayyana a gaban kotun tarayya jiya Litinin ɗin, inda aka tuhume ta da laifin zama 'yar koren gwamnatin Rasha a Amurka ba tare ta shaida a Attorney General kuma ministan shari'a na Amurka ba. Jami'an Amurka da na NATO a Afghanistan sun karaita rahotanni a kafofin yaɗa labarai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umurci manyan jami'an diplomasiyya su nemi yin shawarwari kai tsaye da ƙungiyar Taliban a wani yunkuri na farfaɗo da shawarwari da ƙungiyar ta mayakan sa kai da zammar kawo ƙarshen yaƙin basasa ko kuma yaƙi da ake a ƙasar na tsawon shekaru 17. Jami'an Amurka da na Afghanistan da dama sun tabbatar da wannan rahoto kamar yadda jaridar New York Times ta faɗa. Amma jiya Litinin kwamandan mayakan NATO a Afghanistan General na mayakan Amurka John Nicholson ya ce ina son sake jaddada sanarwar da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar yana cewa duk shawarwarin wanzar da zaman lafiya zai hada har da batun makomar dakarun ƙasa da ƙasa da kuma Amurka shirye take ta yi aiki tare da ƙungiyar Taliban gwamnatin Afghanistan da jami'an ƙasar domin samun zaman lafiya da dawwammamiya ya ce an karkata maganar da Pompeo ya yi. Yeli tene majalisar dokokin kasar Masar ta zartar da dokoki ciki har da daya wacce za ta baiwa ƴan kasashen ƙetare izinin zama a ƴan ƙasa muddin suka aje kuɗi dala 400,000 kimanin naira miliyan 150 a wani bankin kasar. Hakan zai dogara ne idan mai ajiyar kuɗin ya kyale kuɗaɗen a bankin na tsawon shekaru 5 kuma ya ci gaba da zama a Masar. Yan majalisar sun ce waɗanda za su ci gajiyar wannan shirin ba za su samu izinin shiga ko ‘yancin siyasa ba sai bayan waɗannan shekaru. Wasu ‘yan majalisa da masu sukar lamiri a kafofin sada zumunta a Masar ɗin sun zargi shugaban ƙasar Abdul Fattah el-Sisi da sai da ‘yancin zama ɗan ƙasar Masar ga masu zuba jari. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin Trump ta shigar da ƙara a gaban ƙungiyar da take sa ido kan harkokin cinikayya ta ƙasa da ƙasa inda take ƙalubalantar ƙasashen China, ƙungiyar tarayyar Turai da Canada da Mexico da kuma Turkiya. Wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lighthizer ya ce ramuwar gayya na ƙara kuɗin fito kan kayayyakin Amurka da ya kai kuɗi dala miliyan 28 da miliyan 500 da ƙasashen suka yi da cewa ba sa bisa ƙa'ida. Gwamnatin ta Amurka ta dage cewa ƙarin kuɗin fito da ta'aza tun farko kan ƙarafa da dalma suna kan ƙa'ida saboda batun ya shafi tsaron ƙasa, amma matakan gayyar sun saba a ƙa'ida. Tun farko a jiya Litinin asusun ba da lamuni na duniya wato IMF ya yi gargaɗin cewa ci gaba da rurrutu rikici kan harkokin cinikayya zai iya barazana ga farfaɗowar tattalin arzikin duniya. Tumbudin wuta da wani tsauni ko dutse yake yi a Hawaii ya afka wani kwale-kwale ɗauke da ƴan yawon bude ido a daidai wurin da dutsen tsawon watanni 2 yanzu yake amman wuta. Lamarin ya jikkata mutum 23. ‘Yan kwana-kwana sun ce wata mace ‘yar shekaru 20 da ‘yan kai tana cikin mawuyacin hali saboda ta samu karaya a cinya. Suka ƙara da cewa an kwantar da mutane 13 a asibiti yayin da sauran aka musu jinya kuma aka sake su nan take. Jami'ai suka ce fasinjoji suna cikin wani kwale-kwale ne da ke kai mutane dab da inda talgin wutar da ke fita daga dutsen yake malala zuwa cikin tekun Pacific. Jami'an hukumar ƴan kwana-kwana suka ce bindigar ta huda rufin kwale-kwalen ta bar wani wagegen rami hakan ta lalata dakalin jirgin wannan kwale-kwale.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya bayan da rahotanni suka yi ta nuni da cewa an kai wani hari akan dakarun Najeriya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin ƙaramar hukumar Bama a jihar Birnin ƙasar. Hukumomin tsaro sun musanta waɗannan rahotanni waɗanda suka ce an kashe dakarun ƙasar sama da 20 a wani hari da mayakan Boko Haram suka kai akan sojojin Najeriya.
Daga Maiduguri.
Kwamandan ofishin lafiya jole Major General Rogers Nicholas kenan ya karanta wani batun da kafafen yaɗa labaran yanar gizo ke kwarmatawa na cewa an kashe wasu daga cikin rundunar sojojin Najeriya da dama sannan kuma wasu sun ɓace, wanda ya ce babu wani jami'in soja da suka rasa sai dai kawai wasu jami'ansu ɗaya daga cikin ƙaramin soja da wani babban soja guda ɗaya da suka ji rauni, amma haka babu wanda suka rasa. Babu kuma wanda ya mace a wani hari da ake cewa an kai a wani ƙauye na ƙaramar hukumar Bama da ke jihar Borno. Na ce ina son ja hankulanku game da abubuwan da ke faruwa, musamman ma na ganin cewa an kai wasu hare-hare ne guda biyu a wannan yanki, ɗaya a garin Jili wanda Operation Last Hall ke rike da shi da kuma wannan yanki na kwakwa dake karamar hukumar Bama wanda mu muke rike da shi kuma sai muku bayani ne kawai game da abin da ya faru a wannan yanki amma na bangaren arewacin Borno ba karkashin na suke ba ba na hurumin yin magana akai dan komandan su zai zo ba da jima ba kuma zai muku bayani game da abin da ya wakana a wancan wuri. Yace a lokacin da muka fara aikin mu a wannan wurare mun kauda ayan kungiyar Boko Haram dake zungune a wasu irin waɗannan yankuna wanda har ma mun kashe wasu daga cikin su sai dai mun fuskanci matsalar rashin kyakkyawan yanayi kun san muna cikin yanayi ne na damuna saboda haka wasu motocin mu sun kafe cikin tabo a kuma lokacin da muke kokarin cire motocin namu daga cikin tabon ne sai ayan kungiyar Boko Haram suka yi kokarin kai mana hari amma ba samu nasara ba dan kuwa mun tun tsare yunkurin su na kokarin kai mana harin. Yace mun samu mun cire sauran motocin namu da suka kafe sai dai har yanzu wasu guda biyu suna can a cikin tabo kuma muna can muna ci gaba da gudanar da ayyukan mu. Yace sai dai akwai karamin soja guda da kuma babba guda da suka samu raunuka wanda kuma yaki irin wannan hakan na faruwa. Yace akwai kuma ɗaya daga cikin ofisoshin mu da kuma sojoji guda uku da suka mai waɗannan mutanen kwantan bauna wanda suka samu nasarar tarwatsa wasu guda goma da makwato makaman yakin su. Ha kuma tambayi Major General Rogers Nicholas din kwa kuma wasu makamai na jami'an sojan da suka bace sai amsa da cewa yace ayan kungiyar Boko Haram sun yi kokarin tafiya da dukkanin makaman mu amma mun taka musu burki da yanzu hakan dukkanin makaman mu na hannun mu babu guda ɗaya da suka samu tafiya da shi. Kafafun yaɗa labaran yanar gizo dai na ta bayyana cewa rundunar sojan Najeriya ta rasa jami'anta guda 28 da ma wasu motoci da suka ce ayan kungiyar Boko Haram din sun kwace wanda komandan operation lafiya dole Major General Rogers Nicholas ke karetawa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu dai muna kan batun tsaro ne inda ƙwararru a wannan fanni suke nuna rashin gamsuwarsu da adadin 'yan sandan Najeriya da kuma yadda ake fifita wasu al'amuran tsaron ƙasar kan wasu lura da ɗimbin matsalolin tsaro da ke addaban Najeriya. Kodayake jami'an 'yan sandan sun ce irin matakan da suke ɗauka na haifar da kyakkyawan sakamako kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Na aiki a ma'aikatan 'yan sanda. A lokacin da na kama aiki, an gaya min 'yan sanda na Najeriya jimillansu 377 ne. Amma ni kafin bari, nawa ƙididdiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin 300,000 da 330,000. A lokacin ana ƙiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan 160,000. Ba yadda za a yi a ce mutum 300,000 ma in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma 160,000. Zan ƙara maka misali, Egypt tana da mutane jimilla 80,000, amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida, aikin 'yan sanda wanda ake kira policing, mutum ne 4,000,000. Amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba, saboda haka 'yan sandan Najeriya sun yi kaɗan.
Tsohon ministan 'yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Adamu Maina Waziri, ke jan hankali kan ƙarancin jami'an 'yan sanda a ƙasar. A kuma irin wannan ƙaranci ne masu sharhi irin su Shu'aibu Mungadi ke kalubalantar yadda shugabannin 'yan sandar ke tsara salon tsaron ƙasar a halin yanzu.
Kai ka san ba aikin hankali bane kuma ba nuna tausayi bane a ce ranar da aka yi kisan kiyashi ga al'umma jihar Sokoto, ji labari an ƙara 'yan sanda ko da guda uku ba a jihar Sokoto, amma an ɗauki 'yan sanda 30,000 an kai jihar Ekiti domin zaɓe. Wannan ya nuna rashin imani da rashin tausayi da kuma rashin ma wato kiyaye dokokin aikin ɗan sanda.
Ko me hedikwatar 'yan sandan za ta ci akan wannan korafi? Bala Ibrahim shine kakakin Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya.
Gaskiya mutane suna wannan korafi ne saboda basu san yadda harkar tsaro take ba, wataƙila kuma an jahilci yadda aikin zaɓe yake. Idan ka duba wannan zaɓe da aka yi, aka kai mutane 'yan sanda jami'an tsaro guda 30,000 a zaɓe na baya a wannan jiha a shekara ta 2014. 'Yan sanda da aka kai 75,000 ne, sun ninka wannan adadi so sama da biyu. Amma harkar zaɓe ta bambanta da harkar tsaro ta yaƙi da ta'addanci da sauransu.
Yanzu haka wani mataki shi shugaban 'yan sandan Najeriya yake ɗauka a jihohin Zamfara, Birnin Gwari da sauransu?
Idan ka duba duk waɗannan guraren da ka zana, ba inda bilji ba kai tsaye da ya ji cewa wannan rikici ya taso. Ya je Zamfara, ya je Birnin Gwari. A Zamfara an tura jami'an tsaro sama da guda 6,000. A birnin Gwara an tura kusan 7,000.
Ya zuwa yanzu ku kun ga musu cewa ana samun sauki?
Ana samun sauki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Baku ishara ke ma wani yayi gidai.
To wannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda gogo ke cewa karfe 1 dare ne da kwata. Yanzu kuma ga shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Wa'annan kuma a lokacin shi Malam Nuhu Gidado nan da ake magana, wanda ake cewa ana so a ce ba a yi da shi, yanzu shi da yake maganan babu wani aikin gwamnati da aka yi tsakani da Allah. Makarantu nawa aka gyara na primary da ƙananan secondary a tsakanin Tafawa Kwalewa da Ogoro da Das, a faɗi kilomita ɗaya taktilo da aka yi a ƙaramar hukumar Tafawa Kwalewa ko Ogoro ko Das ko alƙalari ko kirfi ko toro, wadda aka sa mata kwalta drum ɗaya tal.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Duk da cewa Bauchi ta samu sabon mataimakin gwamna bayan saukar wancan tsohon, akwai alamar cewa ganin ba shi ne na farko da ya fice daga wannan gwamnatin ta jihar ba. Wannan lamari ne na siyasa da ke da tasiri a yanzu, kuma ana sa ran zai ci gaba da jin tasiri a inda aka dosa din nan har zuwa zaben shekarar 2019 in gare ga lafiya. Kuma duk da cewa saukar tsohon mataimakin gwamnan fa ta faru tun kwanakin baya, ga alamar har yanzu ba ta daina janyo sabanin ra'ayi a tsakanin 'yan jihar ba.
Sunana Haruna Muhammad Garkon Duguri. Ra'ayina shine ito ai ya makara, domin ai ya kamata ce tun shekarun baya ne in tafiyan ba daidai bane sai ya ga al'umman Bauchi cewa tafiyan na ba daidai bane. Amma yanzu muna ganin kaman watakila yana da wani ambition ne dai yasa ya bari. In ba don yana da wani ambition ba zai iya zuwa ba, zai fita ba.
Assalamu alaikum. Sunana Hassan Al-Fahmit. So a gaskiyar magana dai wannan resigning da mai girma mataimakin gwamnan jihar Bauchi wato injiniya Nuhu Gidado yayi, wannan abu ne da ya zo mana kan gaba, mu ba mu yi mamaki ba. Kasancewar yau a jihar Bauchi, duk wani mutum mai hankali a jihar Bauchi ya san da gobe suke tafiya. To dama magabatan mu sun fada, sun ce duk wani wanda yake kishin al'umma a jihar Bauchi, in dai mai kishin al'umma ne ba za a kai zaben 2019 da shi a cikin wannan gwamnati ne mai Abubakar ba. To saboda haka mu abinda da mu faɗa mu nu sai dai ma mu taya shi murna ma, saboda ya da kwallon mangoro ne domin ya huta da kuda.
Haka ne, to mun yi amfani da lamarin canjin mataimakan gwamnoni din wajen duba lamuran siyasa da dama da suka shafi wannan muhimmin jiha din. Kuma mun yi sa a samu mutane guda biyu da suka san siyasar Bauchi din, wanda kuma dukkansu ma masu ruwa da tsaki ne a cikin ita kanta gwamnatin ta yanzu. Muna muku maganar Honorable Aminu Tukur, ɗan majalisar dattawa mai adawa da wannan gwamnatin, da kuma kuma da Sabo Muhammad wanda ke kare gwamnatin, wanda wakilinmu Abdulrahman Muhammad ya jagoranci muhawararsu.
Shi kakakinsa na watsa labarai Yakubu Adamu, da na hira da shi, ya gwada cewar shi a mataimakin gwamnan nan injiniya Nuhu Gidado ya haƙura da wannan aiki ne na ɗaya, don akwai rashin ganin fahimta yadda al'amura suke gudana, ana taka shi ba a yi masa yadda ya kamata. Ba ganin wannan yana ɗaya daga cikin kawaici ma da shi gwamnan mataimakin gwamnan ne ya gwada daidin a tafi.
A'a, ai ina faɗa maka kamar yadda shi babban wana ya faɗa Honorable Aminu Tukur, shekara uku ba kwana uku bane, kuma ba wata uku bane. Kuma yanda ya ce yana da ra'ayi, mutum ne mai aƙida, mutum ne mai tsayawa kan abu, ai ba aiki ake yi da bindiga a gwamnatin jihar Bauchi ko kuma a gidan gwamnatin jihar Bauchi ba. Me yasa sai bayan shekara uku? A baya yana ta yabo ne, kuma yana ta kwaɗa shi wannan gwamna a matsayin yana masa adalci, a matsayin wansa, a matsayin kuma wanda suke komai tare. Shi yasa bisa wannan yadda kake gani ko mitin da shugaban ƙasa ne da kuma majalisar zattarwa ta tattalin arziki, wanda shi mataimakin shugaban ƙasa yake jagoranci, zaka ga gwamnan nan yana nan kuma ba hutu yake ba, amma zai ce shi injiniya Nuhu Gidado ya je ya wakilce shi. To kaga wannan yana nuna maka tunda shi ba yaro bane, kuma ba kuma yau ya fara siyasa ba, kuma bai taba kuka ba a bayyane. So kaga mu za mu dauki maganan da ya fada, mu a gwamnatance wallahi mun san ma ya tafi jinya ne, ya karbi hutu na sati uku. So kaga shi wanda ya magana mai waye magana ne na fahimta su, domin ma'aikaci ne a gwamnatin jihar Bauchi.
Haka ne. To idan na dawo gare ka kuma ka dai ji irin maganganun da shi wannan kaninka da ya fada,
masha Allah,
yawa yace babu wannan abubuwa da mutane suke fada, amma kai ganin dai cewa ga irin abubuwan da yake ya fada, gwamnati ne yana bashi dama, yana ma wakiltan jihar Bauchi a wurare, amma duk da haka yadda kwallon mangoro ya huta da guda kamar yadda ka fada.
Na'am, alhamdulillah hujja na anan shine daga maganganu da ya kawo magana an sa shi ya shugabanci wata hukuma ko kuma majalisi ta musamman wajen ganin an ba wa ilimi abin da ya kama da shi. Ina so in san tunda aka kafa wannan gwamnati malami kwaya nawa gwamnatin jihar Bauchi ta dauka aiki
shekara uku
kenan. A shekara uku yanzu misali zan maka makaranta da ke Murno a karamar hukuma ta Tafaballewa wadda aka bude ta a zamanin Yakubu Gawan, har yau malamai kwaya uku ne, headmaster da malami guda daya da malamin addini a makarantar da ke da dalibai yara sama da 600. Shin an samu gyara? Sannan maganan an sa shi ya koma ayyukan ma'aikatar ayyuka a kayan hanyoyi a fadi kilomita daya taktilo da aka yi a karamar hukumar ta Faballe, ko kogoro ko das ko alkaleri ko kirfi ko toro a Bauchi ta Kudu, wadda aka sa mata kwalta drum daya tal
yanda gwamnati
ne, wanda wannan gwamnati tayi a karamar hukumar Bauchi. In ka cire hanya da aka kamanta yi a cikin garin Bauchi, misali hanyar zuwa gidan mai girma gwamna, a faɗa mana ina aka yi hanya a zungur galambi, waɗanda su ne asalin cibiyar karamar hukumar Bauchi.
To komai sabo ka dai ji irin bayanin da yi a dangane da irin abubuwan da ka faɗa, an tsara ko kuma fito da wani tsari na inganta ilimi wanda yake shi kuma ya kalubalance, kuma ya ce a gwada masa wani guda aka yi. Yawa, lissafin kananan hukumomi.
Yadda bari in fara da maganan ilimi, ina farin ciki cewa shi babban wana Malam Aminu Tukur memba ne a kwamitin ilimi na majalisar jihar Bauchi a yanzu. So kuma lokacin da Malam Nuhu Gidado aka bashi bangaren ilimi, shi ya sani a matsayinsa na tsohon malami, mun zo mun samu ilimi a dunkule sakamakon jarabawa a 2015 yana digo 3 ne da digo 3 waɗanda suke da darussa 5 a jihar Bauchi, 3.3%. So sakamakon kwamitin da aka sa na Malam Nuhu Gidado, mataimakin tsohon mataimakin gwamna kuma ya zama commissioner ilimi kusan na shekara 2 da rabi a jihar Bauchi, a sani na kuma a sanin sa, an gyara makarantun secondary ɗai guda 11, an gyara na Giyade, an gyara na Sakuwa, an gyara na Toro, an yi gadan bawulwa comprehensive day secondary school da ke Bauchi da kofan Wambai da na Soro a karamar hukumar Ganjuwa, kuma da na General Hassan Usman Katsina da ke nan cikin garin Bauchi.
A yanzu
duk aikin ma'aikatar ilimi ne, Nuhu Gidado ne ma ya jagorance shi ba da aikin, kana ji ko? Na ɗaya kenan. Na biyu, ma'aikatan ilimi a shekara tunda aka dawo mulkin demokradiya bata taba sayan kujera kwaya ɗaya ba tun lokacin dan uwansa Ahmed Adamu Ma'azu yana governor, da kuma dan uwansa Bafulatani Malam Isa Igudo yana governor. Sai a lokacin shi Malam Nuhu Gidado nan a nan Bauchi Furnitures muka yi kujeru ma'aikatar ilimi sama da guda 10,000 aka raba wa makarantu da suke alƙarya domin a rage cunkoso da wannan. Kuma ya san cewa abinda ya sa nake ta matsawa duk a lokacin Nuhu Gidado da suke cewa ba ba shi dama a kai wannan ba, aka bada bangaren ICT, wato bangaren wannan aiki inji da kwakwalwa a Bakar ta Ali Polytechnic mai cin kujera 20 a 250 da kuma jami'ar Bauchi da take Jama'are mai cin kuje Gadau wanda bangaren noma dake na Jama'are ne ake mai 250 so wa'annan kuma a lokacin shi Mallam Nuhu Gidadon nan da ake magana wanda ake cewa ana so a ce ba a yi da shi so kaga wannan a bangaren secondary da manyan makarantu yanzu shi da yake maganan babu wani aikin gwamnati da aka yi a wannan gwamnati a yankin Tafawa Kulewa Bagoro yana chairman yana member na bangaren ilimi tsakani da Allah makarantu nawa aka gyara na primary da kananan secondary a tsakanin Tafawa Kulewa da Bagoro da Das abinda na sani a 2014 an ba da gyaran makarantu a Tafawa Kulewa local government basu gaza guda 23 ba yana nan kuma ana yin wayannan ayyuka kuma shi ya sani so magana na gaskiya shine Mallam Nuhu Gidado tsohon mataimakin gwamna kuma jigo a cikin jam'iyyar mu wallahi in muna magana na gaskiya mu tsaya a kalman da ya fada ya ajiye don kashin kansa
to ba Mallam Nuhu Gidado ne ya fara barin wannan gwamnati akwai jama'a kasan wajen hudu haka wanda yake suka yada wannan kwallon mangoro suka bayyana dalilin su na shi wannan gwamna M.A. Abubakar baya jin shawari kuma in hatsawa yake musu idan suna tare da shi yana daga cikin kaman shi Shehu Barauningi yana daga cikin wanda suka soma bari aka zo aka samu wasu masu mataimaka masa da ma wani shugaban karamar hukuma duk dai sabili da rashin jin dadin yanda M.A. yake gudanar da al'amuransa.
To akan wannan batun ne mutanen da suka fice gwamnatin ta ME ne za mu dora a makon gobe idan Allah ya kai mu shiri na gaba. Kuma ko bayan wannan akwai sauran maganganu kamar maganar naira biliyan 4 din da aka ce an ranto daga bankin UBA saboda haka sai a jira zuwan shiri na gaba. Yanzu muna godiya ga su bakin namu Honorable Aminu Tukur da kuma Komar Sabo Muhammad ta da shi wakilin namu na Bauchi Abdulrahman Muhammad ya jagorancin muhawara ta a can Bauchi. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC. Huta lafiya.
Toma da yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump sai ya gefen shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce bai ga wani dalili da zai sa ya amince Rasha ta shige a zaben Amurka wanda ya kai shi ga zama shugaban kasa ba. Duk da cewa manyan hukumomin leken asirin Amurka sun hakikance cewa hukumomi a Moscow sun yi hakan. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga jam'iyyun duka biyu sun mai da martani kan matsayin na shugaban Trump inda suka ce sun kadu da nuna takaicin ganin ya gaza goyon bayan hukumomin leken asirin Amurka a taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya daidai shugaban na Rasha ba. A halin da ake ciki kuma jeri tinin jami'an FBI sun kama wata jar kasar Rasha mai ikirarin ita kirarajin mallakar bindiga ce a Rasha. Mai alaka da kungiyar kare yancin mallakar bindiga ta Amurka NRA a takaice kan zargin makarkashiyar kutse cikin kungiyoyin siyasar Amurka a zama wani yunkurin hukumomi da ke Moscow na samun biyan bukatun kasar. Jami'an Amurka da NATO a Afghanistan sun karaita rahotanni a kafofin yada labarai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umurci manyan jami'an diplomasiya su nemi yin shawarwari kai tsaye da kungiyar Taliban a wani yunkuri na farfado da shawarwari da kungiyar ta mayakan sa kai da zummar kawo karshen yakin da ake yi a kasar na tsawon shekaru 17. Jiya Litinin Majalisar Dokokin Masar ta zartar da dokoki ciki har da ɗaya wacce za ta baiwa 'yan ƙasashen ƙetare izinin zama a 'yan ƙasa muddin suka aje kuɗi dala 400,000 kimanin naira miliyan 150 a wani banki a ƙasar na tsawon shekaru 5. A Indonesia gungun mutane sun kashe kadodi kusan 300 a wani wuri da ake kiwonsu a lardin Papua da ke yammacin ƙasar. Mutanen sun dauki matakin ne a zaman ramuwar gayya saboda mutuwar wani mutum da kada ta kashe kamar yadda jami'an kasar suka faɗa jiya Litinin.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 7 kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada manta a duk lokacin da ake son sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya garzaya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Za mu madadin shi Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin sai injiniyanmu John Ellison. ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai mu haɗu anjima a shirin mu na hantsi. Assalamu alaikum.